This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Baba Yaku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau la'asariyar Litinin 20 ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
An gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi da ministan harkokin wajen kasar da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama ya yi hadari a arewa maso yammacin Iran. An nada mataimakin shugaban kasar Iran Mohammed Makbar a matsayin shugaban kasa na riko a Iran a yau Litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Raisi a hatsarin jirgin sama. Kasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki, Lebanon kuma kwanaki uku, yayin da gwamnatocin kasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bisa rasuwar shugaba Ibrahim Raisi.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya ta kaddamar da wani shirin samar da abinci da aikin yi ga matasa a jihar Difar Jamhuriyar Nijar.
Kamar irin su kamun kihi, akwai hanyar da za a ce maka ma yanda za ka yi maka keɓe waje maka kiwoci wannan kihi, bayan shi kuma a ɓangaren noma na zamani da sauransu duka.
Gwamnonin yankin arewa maso yammacin Najeriya sun gano cewa haɗe kawunansu wuri ɗaya shi ne kawai zai fidda al'ummar yankin daga matsalolin da ke addabar su.
Wajibi ne mu tsaya tsayin daka, mu ga cewa mun zo ma tsintsiya maɗaurin kiɗe domin mu duba mu ga me matsalolinmu, mu je mu tsaya mu shugaban ƙasa mu ga cewa duk da ana mana a ƙara yi mana.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafi da shirin ilimi na Babangida Jibrin, wanda yau shirin zai tattauna akan yunkurin gwamnatin tarayya na haɓaka sha'anin ilimi a Najeriya. Muna kuma ɗauki da saƙonni da kuma sauraro ka aiko mana, amma yanzu a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An gano gawarwakin shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi da ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jami'ai a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguliya ya hadari a arewa maso yammacin Iran, a cewar kafofin yada labaran kasar. Masu aikin ceto sun gano tarkacen jirgin ne a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da jirgin mai saukar unguli ya faɗo a kusa da Varzakan a lardin Azerbaijan da ke gabashin ƙasar sakamakon rashin kyan yanayi. Jami'an na Iran suna kan hanyar komawa gida ne, wato kan hanyar komawa gida ne bayan halartar bikin kaddabar da wata madatsar ruwa akan iyakar Iran da Azerbaijan. Jagoran addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei ya sanar da keɓe kwanaki biyar don makoki da alhinin rashin. Cikin kwanaki 50 ake sa ran yin zaben sabon shugaban ƙasa a Iran. Raisi, mai ra'ayin mazan jiya wanda masu sa ido kan lamura ke gani a matsayin wanda zai gaji Khamenei a shekarar 2021, aka zabe shi zaben da aka hana fitattun abokan hamayya tsayawa takara, kuma masu kada ƙuri'a basu fita ba sosai. An nada mataimakin shugaban kasar Iran na farko Mohammed Makbar a matsayin shugaban kasa na riko a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a yau Litinin bayan mutuwar shugaba Ibrahim Raisi a hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu. Makbar ɗan shekaru 68, galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. Bisa ga kundin tsarin mulkin kasar, mutuwar Raisi ta sa yanzu Makbar ya fito a idan jama'a. Jagoran addinin Iran Ayatollah Al-Khamenei shi ne ya sanar da naɗin Makbar a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya tura dangane da mutuwar Raisi a hadarin da ya faru a jiya Lahadi. An kuma naɗa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Ali Bagheer Kani a matsayin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar. Duk da cewa ba a san shi ba sosai, Makbar ya riƙe manyan muƙamai a ƙasar, musamman a hukumar ba da agaji ta Iran. Kasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki Lebanon kuma kwanaki uku, yayin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Raisi da ministan harkokin wajen ƙasar. Shugaban ƙasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau Litinin cewa ya kaɗi mataka da babban rashin da Iran da al'ummar ta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya shaida ya yabawa Raisi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa. Raisi gogaggen ɗan siyasa ne wanda iya tsawon rayuwarsa ya sadaukar da kansa don yi wa ƙasarsa aiki, a cewar Putin. Ya ƙara da cewa a matsayinsa na abokin hulɗar Rasha na gaske, ya ba da gagarumar gudunmuwa wajen bunƙasa dangantakar makwabtaka tsakanin ƙasashensu. To, kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Anjima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu leƙa jamhuriyar Niger a jihar Difa, inda hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ko kuma PAM a takaice ta kaddamar da wani shirin samar da abinci da ma aikin yi ga matasan jihar ta hanyar amfani da fasahohin zamani. Daga jihar ta Difa, wakilin muryar Amurka Haru Sulai Rashid ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoto.
Tun bayan barkewar miyagun hare-haren da kungiyar Boko Haram da jihar Difa ta fuskanta a shekarun baya-bayan nan, al'umma da dama ne a jihar ta Difa suka rasa sana'o'insu na yau da kullum. Sanadiyar hakan ne yasa hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta bullo da wani tsari na kaddamar da wani shiri na samar da abinci da kuma aikin yi ga matasan jihar Difa ta hanyar amfani da fasahohi na zamani. To, ko menene dalilin da ya sanya kungiyar WFP ta farfado da wannan tsarin? Abdullahi Ahmadu Adamu shine shugaban cibiyar koyar da ilimin kimiyyar fasaha ta kafar internet da ungiyar WFP ta shimfiɗa a jihar Difa, ya yi ƙarin bayani a zantawarsa da muryar Amurka.
A ɓangaren kiwo da noma da kamun kihi duka Difa, Allah ya mata albarkan wannan abu. Bayan shi kuma sai Allah ya kawo muna wannan jarraba ta 'yan Boko Haram. Sun kazo sun kawo wani tashin hankali daban, wanda da yawa sun rasa gonakinsu, wasu sun rasa sana'arsu da suke ta kamun kihi, wasu kuma sun rasa dabbobinsu, wasu kuma sun rasa sana'arsu da suke ta kasuwancin ma a can inda suke. A cikin irin tallawa musu da ungoyi da ke gare mu anan kamar su PAM, wanda suke taimaka musu da abinci. To, kama a cikin irin hakan nan ne aka yi tunanin cewa da wannan santarkin nan da aka bu zai zama ginshigin kamun hannun wani da zai kama wata sana'a daban. Kamar irin su kamun kihi, akwai hanyar da za a ce maka yadda za ka yi ma ka keɓe waje ma ka kiwoci wannan kihi. Bayan shi kuma a ɓangaren noma na zamani da sauransu duka, akwai hanyoyin da ake nuna wa mutane da gashi nan duka bidiyoyi ka ne akwai su. Duk lahirin aikin da ka sani na duniya akwai shi a saman internet, akwai yanda ake koya shi.
To, sai da a wannan ƙarnin da muke ciki, matasa na kan gaba da ke yawan amfani da kafofin internet, yayin da waɗansu suke koyon sana'o'i na zamani har ma da yaɗa manhajojinsu a shafunan sada zumunta don samun kuɗaɗen shiga. Jafar Alto, wani matashi ne da ke ɗaukar horo a cibiyar da ke horar da ilimin kimiyyar fasaha ta internet a jihar Difa, ya yi ƙarin bayani yana mai cewa
akwai sana'o'i da yawa wanda mu matasa mun iya shi, amma da yake babu yanda za mu yi sana'a a yaɗa mana shi a cikin faɗin duniya har ya zamanto waɗansu sun gani sun yi shawon wannan abun. To, dalilin wannan internet, ko da wani irin sana'a ne za mu iya posting ɗin shi ya zamanto kowace duniya, kowace ƙasa za ta san da cikin jihar mu ta Difa akwai abu kaza da ake yi. Yanzu ma a haka akwai masu ƙere-ƙeren wani ɗinki sake-sake, kuma muna godiya sosai ga ƙungiyar PAM da ta tallafa ma matasa, saboda wa'ansu ma da suke zaman banza su daina.
Ko baya ga al'ummar jihar Difa, wannan cibiyar na horar da 'yan gudun hijira na cikin gida har ma da na ƙasashen ƙetare, wanda ƙalubalen rashin tsaro yasa suka bar matsugunansu na asali don samun mafaka a nan jihar Difa. Sa'adiya Jibril, wata matashiya ce 'yar gudun hijira daga Najeriya da ke zaune a nan jihar Difa, ta bayyana kulawar da ta samu game da wannan horon, tana mai cewa
a matsayinmu na 'yan hijira muna goge wannan kungiya ta PAM da irin tallafa mana da suka yi, da suka ja mu a jiki a matsayinmu na waɗanda ba ko 'yan ƙasa ba ka, su nuna mana so gaskiya, saboda karatu baya yiwuwa in ana tsangwamar ka kuwa ana nuna maka bambanci.
Tsarin da hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta shimfiɗa a jihar Difa tare da sauran ƙungiyoyi zai taimaka al'ummar jihar Difa ta hanyar mallakar sana'o'i na zamani, da hakan zai nisanci matasan jihar ga zaman kashe wando. Haru Sulai Rashidu, muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Rashidu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da ma dandalin X da Instagram. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Ministan tsaron Isra'ila Yoav Gallant ya faɗa a yau Litinin cewa Isra'ila ta kudura aniyar faɗaɗa ayyukanta na ƙasa a yankin Rafa da ke kudancin Gaza, yayin da ya gana da Jake Sullivan, mai ba shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaro a fadar White House. A cikin wata sanarwa, Gallant ya ce ya shaidawa Sullivan cewa daƙile ƙungiyar Hamas da kuma tabbatar da sako mutanen da har yanzu Hamas ke garkuwa da su a Gaza shine ƙoƙarin da suke yi. Gallant ya kuma ce shi da Sullivan sun tattauna akan hanyoyin ƙarfafa matsayin Isra'ila a gabas ta tsakiya. Sullivan ya gana da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Lahadi don tattaunawa akan harin da sojojin Isra'ila za su kai akan Hamas a Gaza, wanda ba zai shafi yan rayukan farar hula ba. A yau Litinin, sojojin Ukraine sun faɗi cewa sun lalata dukkan jiragen sama marasa matuƙi guda 29 da Rasha ta harba a cikin dare. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce an kakkaɓo jiragen ne a yankunan Lviv, Mykolaiv, Odessa da Poltava, kuma jami'an yankin sun ce ba a samu asarar rai ko wata ɓarna ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta lalata jiragen sama marasa matuƙi na Ukraine guda 7, ciki har da guda 5 a yankin Belgorod da guda 2 a yankin Kursk. Harin makami mai linzami da Rasha ta kai a jiya Lahadi ya kashe akalla mutane 11 a wani wurin shakatawa mai cike da mutane a wajen birnin Kharkiv. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya sake yin kira ga ƙasashen yammacin duniya da su taimakawa ƙasarsa da ƙarin na'urorin kariya ta sama don kare Kharkiv da sauran biranen Ukraine.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Gwamnoni da sauran zababbu da masu mukamman gwamnatin tarayya da na jihohi na yankin Arewa maso yammacin Najeriya sun ce sun gano haɗewan kawunan su wuri guda ne kawai zai fidda al'ummar yankin daga matsalolin da ke addabar su. Wannan shine matsayi da gwamnonin jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya suka ɗauka a taron masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a shiyar Arewa maso yamma, wanda aka yi a jiya Lahadi da yamma. Kamar dai yadda wakilinmu a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara ya aiko mana a cikin wannan rahoto.
Taron da ya samu halartar shugaban majalisar wakilan tarayyar Najeriya da gwamnoni tsaffi da masu ci a shiyar Arewa maso yammacin Najeriya da sauran masu mukamai a gwamnatin tarayyar Najeriya dai ya jaddada mubaya'a ne ga gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu tare da mika buƙatar ganin yankin Arewa maso yammacin Najeriya na samun cikakkiyar kulawa. Kamar da yadda gwamnan jihar Kaduna Malam Obasani, wanda kuma shine jagoran jam'iyyar APC a shiyar, ya shaida wa manema labaru jim kaɗan bayan ta shirga taron na jiya Lahadi.
A jam'iyyar mu ta APC mun kafa reshe guda 6, kowane reshe an sa gwamna guda 1 ya jagoranci ita jam'iyyar APC a wannan bangare. Arewa maso yamma ni aka bani daman shugabanci wannan jam'iyya. To wannan shine mutumin na farko da na kira mu duba menene matsalolin mu nan Arewa maso yamma, kuma mu ga yadda zamu yi mu tsaya tsayin daka domin jam'iyyar mu ta APC ta ci gaba da samun nasara. Akwai abubuwa da dama da muka sa a gaba, wajibi ne mu tsaya tsayin daka, mu ga cewa mun zo ma tsintsiya madaurin kide domin mu duba mu ga me matsalolin mu, mu je mu tsaya mu shugaban kasa mu ga cewa duk da ana mana a ƙara yi mana.
Honorable Garba Dattu Muhammad Babawo shine mataimakin shugaban jam'iyyar APC a Arewa maso yammacin Najeriya, kuma ya ce tunda shiyar ita ta fi ba da ƙur'u mafi rinjaye duk lokacin da aka zo zaɓe, to ya zama dole ne a rinka mika bukatun al'ummar yankin ga gwamnati baki daya.
Wannan yanki na Northwest tun daga 1999 ita ce yanki da ta fi kowace yanki ba da ƙura'a ga duk wanda zai ci shugaban ƙasa. A bisa wannan dalili muka ga ya kamata mu zo mu zauna, irin ƙura'an da muka bayar mu ga cewa yankin nan ita ma ta samu wani abu, musamman matsalolin da muke fama da su irin na tsaro da na tattalin arziki da matsaloli na hanyoyi da sauransu.
Maganar matsalar kore-kore da dakatar da 'ya'yan jam'iyya da ake ta faman yi a wasu jihohi kuma na cikin batutuwan da wannan taro na masu ratsaki a jam'iyyar APC ya tattauna. Kuma gwamna Mana Obasani ya yi ƙarin haske.
Kora a jam'iyya akwai doka. Idan kana da mukami cin kwaloliya kamar da aka ce a yi na Fatimu wato shi La Umar Ganduje, kaga wannan ba a bi cikin ka'ida ba. Saboda haka duk abin za ka sai ka nemi amincewar National Working Committee kafin ka yanke hukunci, sai da ku rubuto in ba sai da ba bai yiwu ba.
Shi ma dai mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya Honorable Garba Dattu Muhammad ya ce jam'iyyar APC ta yi wasu sabbin gyare-gyaren da suka haramta kore-kore na kara zube.
Tun bara mun yi gyaran a kundin tsarin mulkin jam'iyya, ba wani bangare na jam'iyya da ke da hurumi da zai kori wani. Ba dai wai ward za ka kori National Chairman ba zai yiwu ba. National Working Committee ne kadai za ta iya tabbatar da wannan hukunci ya yiwu ko bai yiwu ba.
Da yawan mahalarta wannan taro dai sun sa ran ganin tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya fito daga wannan shiya, sai dai kuma gwamna Umar Dukkwar dan jihar Katsina da tsohon shugaban kasan ya fito ya sanar da mahalarta taron cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari baya Najeriya ne shi yasa bai halarci wannan taro ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gaidar Isa Lawal Ikara da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu ko agogo mu a nan Washington DC na cewa karfe 11 da kusan minti 17 na safe. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Shan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokai.
Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A cikin shirin namu na wannan mako za mu yi da hankali ne dangane da cika shekara daya na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a kan karagar mulki, inda kuma za mu ji ra'ayoyin malamai, iyaye da kuma masu sharhi kan harkokin ilimi da bangaren ilimin ya kasance a wannan shekara daya na gwamnatin Bola Ahmed Tinubu. Fatan za a yi sauraro lafiya.
Kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokai.
To ba tare da bata wani lokaci ba, zan mika ko ga malaman namu domin gabatar da ra'ayinsu game da cika shekara daya na gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu. Sannan ma dai karin da gwamnatin tace tana yi na bunkasa ilimi da kuma shawari ga gwamnatin a nan gaba. Ga dai Dr. Bashir Yankuzo, malami a jami'ar kimiyya da fasaha da ke Minna da jihar Niger.
Alhamdulillah, game da ilimi a shekara ta farko na mulkin shi mai girma shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu, na iya cewa akalla dai a wannan shekara ba a samu yajin aiki musamman a jami'o'i manyan makarantu kaman yanda abin yake a da ba. To fata shine a ce wannan abu ya dore. Kuma idan aka kalli funding abinda ake kashewa dangane da ilimi, shi ma an samu ƙari fiye da yanda yake a baya. Duk da cewa UNESCO abinda ta sa shine zama cewa akalla an samu kashi 26 na wato ainihin budget, ya zama an karkatar da wannan ga ilimi, wanda kuma abinda gwamnatin tarayya take kata wato wari yana ƙasa matuƙa dangane da wannan wato ainihin kaso. Sannan daga cikin wani abin da inda sun samu ne ya zama cewa gwamnati ta mai da hankali akai shine kallon wato kimar malamai da suke karantarwa, domin abinda ya faru a shekarun baya ƙarshen mulkin da ya gabata shine kusan malaman jami'o'i sun shiga cikin wani yanayi da wato a iya cewa yanayin fitne bai tsammani dangane da samun wani abun kirki a cikin harkan karantarwa. Wasu suka fara ma sambarin kasar, waɗansu kuma saboda tsalin da aka shiga ciki na wannan yajin aiki da asu wato ainihin ta shiga. To inda za a yi gwamnati zama cewa ta dawo da kwarjinin malamai, na'am, daga cikin yan shekarun nan shekara ta farko an ga cewa asu an ba su wani bangare na wato ainihin wannan kuɗaɗen na wato da aka rike musu saboda yajin aiki. To amma kuma ai har yanzu dai kar a manta ba a biya su kuɗin ba duka. Akwai saura wanda ba a biya ba, akwai kuma ita kungiyar sanu wadanda ita ma ba a bata ba. To wannan da bukatun a ce gwamnatin tarayya sun yi wannan. Sannan idan muka kalli ta bangaren wato ainihin karantarwa abinda ake ce musu innovative teaching techniques. Wannan kusan kasar tana baya kware da gaske. Idan Allah ta'ala ya sa gwamnati ta karkato da hankalinta sai a inganta karantarwa a makarantu. Makarantu tun daga primary. Domin yanzu idan aka lura sosai za ka ga ai yanzu akwai wani tsarin karantarwa da ake cewa teacher center wanda malami zai shiga aji ya bada lecture ya rubuce-rubuce a dalibai su dauke su. To yanzu kuma zamani ya wuce haka. Za ka ga ana amfani da na'urori ne. Na'urori waɗanda za su taimaka ɗalibi ya fahimta. To sannan bayan haka idan muka kalli akwai wato ainihin maganganu da dama da ake dangane da wato amfani da harshe ko yare na ƙasa domin karantar da al'umma. Wannan da a ce gwamnatin za ta karkato da hankalinta ga wannan shi ma zai ƙara inganta ilimi kwarai da gaske. Idan muka kalli Senegal shi shugaban ƙasa kaga bayan dawowansu da samun wannan zabe da shugaban ƙasa ya samu nan da nan sun kokarin cewa to su karantar su koma amfani da harshen wato ainihin ƙasar a cikin harkokinsu na abin nan da yau da kullum da ilimi da sauransu. Wannan shi ne mother tongue. Kullum muna kira kuma da ƙara kira da gwamnati za ta dawo da wannan ta ƙarfafa ta kuma aikata to zai taimaka wurin inganta ilimi kwarai da gaske.
To a waje ɗaya kuma masu fafutukar haƙƙin bil'adama ba a bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su inda kuma suke korafi dangane da rashin tsaro ta bangaren ilimi musamman ma dai yanda ƴan bindiga ke sace ɗalibai walau dai na secondary ko ma na primary kamar da ya faru a garin Kuruga dake jihar Kaduna a watan Maris. Ga dai Comrade Musa Jika na kungiyar Amnesty Support Group.
Maganan ilimi a wannan gwamnati na shekara ɗaya da ta yi na gwamnatin Tinubu. To mu dai muna kallon an samu koma baya a ciki saboda in ka tsaya ka kalli abubuwan da suke ta faruwa musamman ma yawan sace-sacen ɗalibai da ake ta yi a makarantu wanda ya shafi daga bakin na primary da yan secondary kuma sannan kuma in ka karkata ka tafi kuma makarantu na gaba da secondary din ma daddai ka ga yanda abubuwa suke ta gudana. In ka dawo ka kalli shi kanshi ilimin ba shi muhimmancin da ya kamata ba. Muna kallon cewa idan har za a yi maganan cewa za a ba ɗalibi bashi yayin da ya gama bayan shekara biyu kuma ya biya to kaga wannan wani abu ne wanda muke gani ana so a durƙusar da ilimin ne. Domin wanda ma zai tsaya maka ma kafin a baka ma bashin shi kanshi kaga wani abu ne wanda yake mai nauyi kuma mai girma. To saboda haka mu muna kallon cikin kashi 10 na abin da ya shafi ci gaban ilimi a Najeriya wannan gwamnatin ta Tinubu an samu koma baya. Kuma karka manta kullun zaka ji ana maganan taɓarɓarewan ilimi da kuma koma bayan da aka samu na yaran da ba su zuwa makaranta. An yi bayani kididdiga ya nuna cewa Najeriya ko kuma arewacin Najeriya ya fi ko ina alƙalima wanda yake nuna ƙarancin masu zuwa makarantu. Kuma duk ba wani abu ne ya kawo shine rashin ingantaccen tsaro na abin da ya shafi yaran da suke zuwa makaranta.
Shi ma Alhaji Ado Sha'abu Dan Sudu wani uba ne da ke nan birnin Lagos kuma ya bayyana ra'ayinsa game da gwamnatin ta Bola Ahmed Tinubu a bangaren ilimi.
To harkar ilimi a Najeriya ko kuma daga ainihin hawan mulkin Asiwaju Bola Ahmed Tinubu zuwa yanzu to za mu ce alhamdulillah muna ganin Allah da abubuwa gurgurdan iko kamar za su gyaru sai dai yar tafiya wahainiya da abubuwan suke yi wanda ya kamata ministan ilimi ya jajirce ya ja wandonsa domin ya ga cewa an inganta harkar ilimi tare da ainihin jarabawa na ɗalibai waɗanda suke share fagen shiga university. Sannan kuma muna kira ga ainihin gwamnati da ta ƙara sassauta kuɗaɗen da ainihin ake biya na makaranta domin a samu sauƙi kuma ƴaƴan marasa galihu ƴaƴan talakawa su samu dama na samun ilimi mai inganci domin ƙara kyautata ainihin zaman lafiya na ƙasar nan. Domin idan ƴaƴan talakawa suka karatu to ina ganin za a samu zaman lafiya a ainihin ƙasar nan domin rashin karatu yana daga cikin abin da yake kawo matsaloli da shaye-shaye da sauran makamantansu a nan ƙasa ta mu ainihin Najeriya.
To masu saurare, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai ɗagaya a madadin jami'ar da ta bada umarnin daidaita shirin Julie Lady Treasure. Naku Baban Yeji Prinki ta huta lafiya sai wani makon.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan ji marar ilimi abun rainawa.
To madalla a gaida baban gida Jibrin da jama'ar sabaki daya. To yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku sakonnin da kuma sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Zan fara sakonnin namu ne da wannan sakon haɗin gwiwa daga Ado Salati Goma ga Nabi Rijau da Usaini Dangote Karasuwa tare da Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Nabi Rijau. Suka ce 'yan Najeriya da ke kokawa a kan tsadar rayuwa sun yawaita a doron ƙasa, don haka mahukuntan Najeriya don girman Allah da manzonsa ku tausaya ma talakawa ko za su samu sa'idar rayuwa, domin wallahi Allah ne kadai ya san iya adadin yawan mutane da ke kwana da yunwa saboda tsadar rayuwa. A ƙarshe muna addu'ar Allah ya kawo mana agajin gaggawa don daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sako na gaba na cewa salam VOA Hausa, muna mika ta'aziyya zuwa ga al'ummar kasar Iran bisa rasuwar shugaban kasar da fatan al'ummar za su yi biyayya ga nada mataimakinsa da aka yi. Sako daga Aminu Kano mai da'arma hukumar garko. Wannan sako na cewa zuwa ga filin wasiƙu masu sauraro salam VOA Hausa, muna yin tirda Allah wadai ga matashin nan da ya cuna wuta ga wani masallaci a Kano, to kuma ya kamata a yi masa hukunci mai tsanani. Daga Malam Malukan Baya Wuri. Sakonmu na gaba na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madatai da Magaram da Isu Makili Madatai da Iliyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Madaraka da kuma Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama. Suka ce salam VOA Hausa, cimma matsaya a kan jadawalin tsare-tsaren kwashe dakarun Amurka da ke nan jamhuriyar Nijar da aka yi a tsakanin ɓangarori biyu, wato Amurka da Nijar. Abin a jinjina ma Washington da Yamai ne, ganin yadda muka yi komi a diplomasiyance ba tare da tada jijiyoyin wuya ba. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa hakan ya zamo alheri ga ƙasashen biyu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Shehu Adamu Rijau, yana cewa to yana da kyau dai shugabanninmu su sani cewa ita kujerar mulki kamar kujerar aski ce. Yau kai ne a sama, gobe kuma waninka, kuma abinda mutum ya shuka shi zai girba, don haka sai a kiyaye domin dai lokaci baya jira. Kuma madalla sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu, kuma za mu rika kawo muku. Da haka ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
An gano gawarwakin shugaban ƙasar Iran Ibrahim Ra'isi da mataimakin wato da ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahian da sauran wasu jama'a a yau Litinin a wurin da wani jirgin sama mai saukar unguli ya yi haɗari a arewa maso yammacin Iran, a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar. Masu aikin ceto sun gano tarkacen jirgin ne a yau Litinin, kwana ɗaya bayan da jirgin mai saukar unguli ya faɗo a kusa da Varzakan a lardin Azerbaijan da ke gabashin ƙasar sakamakon rashin kyan yanayi. Jami'an na Iran suna kan hanyar komawa gida ne bayan halartar bikin ƙaddamar da wata madatsar ruwa a kan iyakar Iran da Azerbaijan. An naɗa mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko Mohammad Mokhber a matsayin shugaban ƙasa na riko a Jamhuriyar Musulunci ta Iran a yau Litinin, bayan mutuwar shugaba Ibrahim Ra'isi a hatsarin jirgin sama mai saukar angulu. Mokhber, ɗan shekaru 68, galibi ba a san shi ba sosai idan aka kwatanta da sauran 'yan siyasa a Iran. Bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar, mutuwar Ra'isi ta sa yanzu Mokhber ya fito idan jama'a. Jagoran addinin Iran Ayatollah Ali Khamenei ne ya sanar da naɗin Mokhber a cikin wani saƙon ta'aziyya da ya tura dangane da mutuwar Ra'isi a hadarin da ya faru a jiya Lahadi. An kuma naɗa mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Ali Bagheer Kani a matsayin muƙaddashin ministan harkokin wajen ƙasar. Ƙasar Pakistan ta ayyana kwana ɗaya a matsayin ranar makoki Lebanon kuma kwanaki uku, yayin da gwamnatocin ƙasashen duniya ke turawa Iran gaisuwar ta'aziyya bayan rasuwar shugaba Ibrahim Ra'isi da ministan harkokin wajen ƙasar. Shugaban kasar Azerbaijan Ilham Aliyev ya faɗa a yau Litinin cewa ya kaɗa matuƙa da babban rashin da Iran da al'ummar ta suka yi. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya yaba wa raisi a matsayin jajirtaccen ɗan siyasa.
To ma sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariyan. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na wato dare kenan, za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Lazarus Gresham wacce ta shirya ta kuma ba da umarni, da ma injiniyanmu na wannan la'asariya Mr. Carl Babaya ko makeri ne daga nan birnin Washington. Nake muku fatan alkhairi, wassalam. Amma a dakacin shirin yau da gobe, shirin matasa.